Barka da sallah yan uwa, tasbihi na musuwa, ta shigo taka yan uwa, girgiza body yan uwa, murna na sallah ne kawa, ta shigo taka jami, girgiza 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 girgiza, jolega come on, jijiga 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 jijiga, wana shake up, let's go, come on. Why na your body masoya? Na tinti na gare ku masoya. Ngesu wa gare ku masoya. Na sonko harbane raina. Kaman yanda ku janu na kauna. Allah ya bar mutara masoya. Na kutajun wako chita gaguna. Koho wae tashi ataka. Nsamarida emma atatika. Ntopo fide ya redamanya. Tunda anye sala lafia. Loka chine yandu na wata. Loka chine yandu na gasa. Let's go. Oduma bese. SBD1. What was Gandhi boy descent? The baddest producer. Happy Salade. Boys and girls. Allah ya mai mai kamana. Barka da sallah ya uwa. Tasbihi na yi sabuwa. Ta shigo taka ya uwa. Girgiza body ya uwa. Murna na sallah ne kawa. Ta shigo taka jami. Girgiza 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 girgiza. Jolega come on. Jijiga 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 jijiga. Wana shake up, wana shake up, let's go, come on. Masu ya gari ni kutasu, yes. Na waka kuna takawa. Nsaide kuna jihaskawa, kwanza mtu mtu lindabawa, yes. Nengudi ya Allah hudawewa, ekabani wazira kainuwa. Anajungwaka na aariwa, sunakirana mwigaisawa. Unakirana injetawu, unafarafa se antawu, yes. Maji ya nasu na kukawa, masu ya nasu na takawa. Life, let's go, go, go. Utumelesi Taka, juya Horibo. Let's go, go, go. Utumelesi Taka, juya Aso. Let's go, let's go, let's go. Boys and girls, Allah ya mai mai kamana. Barka da sallah ya uwa, tasbihi na yi sabuwa. Ta shigo taka ya uwa, girgiza body ya uwa. Murna na sallah ne kawa, ta shigo taka jami. Girgiza 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 girgiza. Jolega come on. Jijiga 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 jijiga. Wana shake up, wana shake up, let's go, come on.
Arioblog.com.